Kasa da mako guda bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa gwamnatinsa ta sauya ranar 29 ga watan Mayu da 12 ga watan Yuni a matsayin ranar bikin mulkin demokradiyya a Najeriya da kuma bayo margaye Chief MKWA Biola wanda ake kira da lashi zaben 12 ga watan Yuni da sojoji suka soke lamban yabo mafi girma a kasar. Har yanzu ƴan Najeriya na ci gaba da tufa albarkacin bakunan su game da cancanta ko rashin cancantar wannan mataki na gwamnati. Kama daga mutumin da yanzu ake wa kallon jagorar siyasa al'umma yarba na yankin kudu maso yammacin Najeriya Chief Bola Ahmed Tinubu da Professor Wole Shoyinka da ya taba lashe lamban yabo ta Nobel da kuma sanannen lauyan nan Femi Falana da kungiyar tuntubar juna ta arewacin Najeriya ACN da maso adawa da shugaba Muhammadu Buhari a siyasance irin su gwamna Ayo Fayoshi na Ikiti da kannan su sun yamba da matakin na shugaba Muhammadu Buhari sai da kuma duk da wannan yabo da shugaban ke samu wasu ƴan Najeriya irin su Alhaji Bashir Tofa dan takarar shugaban kasa a gargashin tutar jam'iyyar NRC da suka yi takara da MKWA Abiola a zaben 12 ga watan Yuni ya ce ko kadan matakin da shugaban kasar ya dauka bai dace ba domin kuwa ba a kammala wancan zabe ba don haka amincewa da duk wani nau'in zaben bai dace ba a cewar sa matakin na siyasa ne kawai to kowa ya sauran al'umman yankin kudu maso yammacin Najeriya ke kallon wannan mataki na karama MKWA Abiola.
First of all, I want to use this opportunity to thank our president. We are waiting for this opportunity before.
Yace gaskiya na ji dadin wannan mataki da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka. Ina godiya gare shi domin wannan mataki da ya dauka abin yabawa ne matuka. Muna godiya matuka.
Abba Sakurra. To my own point of view on that aspect is that the federal government is trying to create a kind of unity in the country.
Shi kuwa wannan malami yace ni a gari na gwamnatin tarayyar Najeriya tana so ta yi amfani da wannan dama domin hada kan ƴan Najeriya. Yace ko a yanzu idan zaka iya tunawa akwai wasu jihohi da kan ba da hutu a wannan rana don haka idan gwamnatin tarayyar ta daidaita al'amarin hakan yayi daidai. Wannan wani mataki ne na gwamnatin tarayyar na hada kan ƴan Najeriya a kasar baki daya.
The federal government is trying to create a kind of unity in the country.
Amar sanin da fadar shugaban kasa dai ta fitar game da wannan kace da ce da matakin shugaban kasar ya haifa mai taimakawa shugaban kasa Muhammadu Buhari ta fuskar yada labarai Malam Garba Shehu ya ce masu adawa da matakin ba wasu bane illa ƴan adawar da ada suka samu damar warware wannan matsala amma kuma suka yi tsayuwar gwamin jaki akai kuma yanzu a bayyane gare su cewa ruwa ya kare wa dan kada bisa la'akari da yadda jama'a daban-daban na kasar suka yaba da wannan mataki na karrama jagoran zaben 12 ga watan Yuni. Shi ma a bangaren sa wani tsohon dan jarida na mujallar Concord na margayi Chief MKWA Abiola Muhammad Adamu da aka dore a lokacin mulkin Janar Sani Abacha ya yi tsokaci game da wannan mataki na gwamnati.
Wannan abu da Buhari ba wai kawai ya yi adalcin ba ne ya yi abin da ya dace. Ya kuma daga su ya tozarta su waɗanda suka yi ta hankoran hakan kada ya faru. At last din ya faru. Saboda haka duk wanda ka je na cewa wannan abun bai dace ba yana ɗaya daga cikinsu. Duk wanda ma ka je na wani rarrafe yana karya da law yana da karya da doka na cewa ya kamata kundin doka karya yake yi yana ɗaya daga cikin irinsu. Domin duk wanda ya san ya kamata ya kuma san adalci ko ya aka kauce ma doka farko murna ya kamata ya yi amma ba haikar a fito ana bai dace ba.
Yanzu dai a yanda aka shirya karrama marigayi Chief MKWA Abiola da ambasada Babagana Kingibe da marigayi Chief Gani Fahimi gobe a Abuja lokacin jihohin yankin kudu maso yammacin Najeriya kamar yadda suka saba sun ayyana 12 ga watan Yuli a matsayin ranar hutu. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.